Halin mutum sai Allah dan Adam abin tsoro ne ɗan uwa.
Halin mutum sai Allah dan Adam abin tsoro ne ɗan uwa.
Abinda duk kai niyya ka tabbata ya dace, abinda duk kai harama ka daina tsoron zance. Halin mutum sai Allah, mai kau da kai ya dace. Mu'amala ta mutane kyawun hali baiwa ce, ka furta ba komai ba, zance kaɗan tantance. Abinda kai shuka ka ga dole shi ne girman rayuwa.
Halin mutum sai Allah dan Adam abin tsoro ne ɗan uwa.
Ruwa abokin aiki, a sha a koma aiki, direba shi ke tuki, isu kuwa sai doki, mugun ita ce malam, saya ka sha mamaki, rubunniyar rumbata. Halin mutum kan ɗaki, mai tattali ya huta, ma'ajiya sai banki, aje hali sai ruhi, zuciyar mutum ainan ne kokuwa.
Halin mutum sai Allah dan Adam abin tsoro ne ɗan uwa.
Kiyaye alƙalanci a rayuwa ta mutane, ai bata ƴaƴan kowa, wannan halin muni ne. Bin ƙwaƙwafin jin sirri, kalan ganin aibu ne. Tsare mutuncin kowa, a kanmu da wajibi ne. Abinda babu ruwanka, shiga ciki haɗari ne. Mashishigi ya wahala, dole wata ranya gabacin rayuwa.
Halin mutum sai Allah dan Adam abin tsoro ne ɗan uwa.
Shawarwari ba laifi, ka bani ba tilas ba, kama idan ka bani ɗan baka su ba wajibi ba. Kowa da kiwo nasa, wanda nan yake tiriba. Furta mu kyakkyawa, bayo kasan sarakawa. In kai shiru ka kubuta, shiru bata cuta ba. San waɗansu da sharika ga wanga shi ne shar rayuwa.
Halin mutum sai Allah dan Adam abin tsoro ne ɗan uwa.
Halin mutum sai Allah dan Adam abin tsoro ne ɗan uwa.